اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الحق ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك الأمن والفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إنواجه الله سبحانه وتعالى ya kaddara haduwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio jihar Damagara mai shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyas bin Abdullah ɗan uwa kamar da yanda tsarin namu ke insha Allah ganin an jima ba a yi ba kai tsaye sati da gabata an samu damar yi kuma yau Allah ya kaddara za mu kai tsaye insha Allah daga nan gidan radio jihar Damagara ɗan uwa duk da akwai matsaloli na sadarwa amma wanda ya samu damar shigowa muna da lamba guda biyu wanda za a yi kira akan su wannan duka lamba wanda kai kira insha Allah zaka iya samu kai tsaye in mai tambaya zai tambaya ta neman gyaran addini lamba ta farko lamba ta Airtel mai lamba 96 99 0162 kenan 96 99 01 62 haka lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 40 wannan lamba guda biyu wanda ya samu damar shigowa zai iya kira bayan mun dan bayani insha Allah zai iya kira kan tambaya da yake da ita ta neman sanin addinin shi Allah mana muwafaka kada ku kura kuri Allah gafarta mana amma masu kiran su dan bari a dan yi bayani ne muqaddama sai a yi kiran insha Allah nan da ayyukan dan uwa kamar dai na muka sani matsayin mu na musulmi kowa yayi lafazi na kalma ta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah dan uwa wannan alƙawari ne muka dauka ga Allah subhanahu wa ta'ala na yarda da shedawa wadda babu kokonto akanta babu shakka kanta cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah dan uwa idan aka ce bauta an san ba bauta da wanda aka ce ta dan adam ba ta bauta dan a bauta duk abin da yake na ibada ne ba amma kowa sai Allah ba a rantsuwa da kowa ba a dogara da kowa ba a neman kariya wajen kowa ba a neman tsari wajen kowa zamu ce ba arziki komai ka imani da Allah ne gaba ɗaya ake neman biyan bukata a wajen shi shine ma'ana la ilaha kenan ka yarda kai dauki alƙawari baka bautata ma kowa sai Allah duk abin da yake jinsin ibada ne to ba amma kowa sai Allah mahalici wanda kai alƙawari na cewa la ilaha illallah al ilaha in huwa shine ma'ana al ma'bud a al'ummomi da dama sukan rike abin bauta wani ya rike gumki wani dabba wani tsuntsu wani dutse ma kowa da abin da yake iri iri al'umma tun farko har yanzu akwai masu haka nan amma kai ka yarda ka sheda cewa ashhadu an la ilaha illallah Allah ne kadai yawa domin Allah wuce Allah ya kore duk wani abu mutane al'umma suna da bauta da wasu ce ubangiji wasu ce diye wasu ce joba wasu ce god wasu kowa da irin nashi daban-daban wasu ce irkoi amma aka ce Allah shi kadai ne kenan yanzu kai dan uwa ka yarda babu abun bauta da cancanta da haiki in ba Allah ba makadaici to wannan alƙawari da muka dauka na kadaita Allah da ibada to shine ya zama wajibi din mai neman tsira duniya da lahira dole ya yarda ya cika wannan alƙawarin da ya ma Allah na kadaita Allah da ibada na ce ma abin da kai sani sallah azumi zakana sune jigo amma ka sani duk abin da yake ibada ce duk abin da yake haƙin Allah ne subhanahu wataala irin na dogara irin na rantsuwa irin halittawa irin haramtawa irin duk abubuwan da yake haƙin Allah ne to Allah baya tarayya da kowa kai musulmi ne ka yarda baka nema wajen kowa sai Allah shike arzutawa shike talautawa shike karewa shike komai kai imani da Allah ne yake tahiyya da dukkan lamarin halittu gaba daya sama da ƙasa shine mahalici a sama haka a ƙasa babu wani abun bauta da cancanta sai Allah kadai koda wasu sun riki wani abun bauta to wannan zalimci ne barin hanya ne amma Allah shi kadai ne yake da haƙin a bautata mishi a kowane lokaci a ko ina ne a sama ko ƙasa ko ina ne wannan ka yarda da wannan haƙin Allah ne wannan shine alƙawarin da kama Allah na ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah to kai ce bayan ka yarda ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka yarda Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Muhammad shine bawan Allah kuma manzo ne na Allah zuwa ga duniya gaba daya tun aiko shi yau shekara dubu da kusan rabi hatta shin kiyama shine kadai wanda Allah subhanahu wataala ke ma sako zuwa gaba yi yan wai idan muka ce mai rasul ka ce na sheda ba mu wai manzo mai manzo yan wai mai manzo anan misali yanzu anan da maganan ko ana cewa ce manzan wane ko kasa ce wannan manzan kaza kenan wakili wanda idan misali zace misali manzo misali a zango kaga duk abin da sarki ke so isa a zango sai ga manzan shi to shi wannan Allah shine Muhammad shine Rasulullah shine Allah ya aika duniya duk abin da Allah ke so game da bayi su yi kaza su bar kaza ga abin da yake so ga abin da bai so duk wannan Muhammad shine dan sakon Allah shine kenan kai da yanzu Muhammad shine Rasulullah babu wani dan sako wani zai kawo maka sako daga Allah subhanahu wataala sai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wannan shine alƙawari da kama Allah na Muhammad Rasulullah baka dokan sako na Allah wanda yan uwa mun san da cewa Allah subhanahu wataala kamar kamar labari Allah yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uli min muzik zuwa kashe dai Allah ya ce ma'ana wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci ba aljani da mutum dan wata manuwa sai dan su kadaitar da ibada kaga manuwar halitta mu kanta manuwar samu mu a duniya shine mu zaman to bayi masu bautar Allah subhanahu wataala shine mun samu mu to wannan uwa Allah da ya mu dan bauta bai bar mu ba kara zube kowa yaje bauta mu abin da yake so nawa naka a garinku a garinmu gaba ɗaya duniya kaf he Allah zabo ni cikin bayin shi ya bashi wannan daraja kuma muke sa ayyuwan mun al'umma mu ne hiyayin al'umma Allah ya koyar da annabi tun daga Nuhu alaihi salam har zuwa Isa karshe Muhammadu Rasulullah shine manzo shugaban annabawa da manzanni gaba da kaf he muke sa mu wannan al'umma he muka dace al'ummar wannan manzo ne kaga wannan abun farin ciki ne gare mu abun murna ne mun yi sa'a mu muke da shugaban annabawa gaba da sallallahu alaihi wasallam wanda ɗan uwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba magana duniya ba hatta a lahira kai a ko ina manzon yake cewa Allah ya bar maqam mahmudan hatta a lokacin kiyama idan taro yayi taro kiyama wuya ta wuya an gama mutane da mala'ika aljanna wuri guda tab babu wurin huta tab wuya za ta wuya mutane gaba za a nema ina a neman mahuta yanda za a ba mutane hisabi kowa sa matsayin shi wannan shine aka ce shafa'atul uzma ce to mai girma ɗan uwa wuya ta wuya gaba ɗaya duniya za ta taru a ce a jojan baban Adam alayhi salam zai iske Adam wannan ruwaya ta bukhalakun sa annabi ya bada labarin zai iske annabi Adam alayhi salam cewa kai ne baban Allah yake dane shi sai mai yabo ya Adam kana ga halin da yanga suke ciki kana ga halin da muke ciki ka roki ubangiji ya mana ceto ya koyi sabi Adam ya ce kai ai a yau Allah subhanahu wataala yayi hushin da bai taɓa hushi ba irin da yau kuma ba zai ƙara hushi ba irin da yau ni wallahi ba zan iya ba ni da aka ce mun kai ci itaciya na ci duk da wai mai gawara ba amma tsoro yake wannan laifi ce wallahi shi bai iya komai a wannan rana yanzu ina za'a gaba ɗaya a dunguma da mutane da annabawan da manzannin da sauran bayi a dunguma a je wajen ya ce ku tai wajen Nuhu alaihi salam shi ma annabi Nuhu alaihi salam za a zo wajen Nuhu alaihi salam kai ne annabin farko manzo ne ku a saman ƙasa kai ne sai mai yabo su ce kana ga halin da muke ciki ka roki ubangiji ya mana hisabi ya ce kai ni shi ma zai ce wallahi yau Allah subhanahu wataala ya yi hushin da bai taɓa hushi ba inna wannan rana don haka kuma bai zai hushi ba bayan wannan ranar na yau don haka ya ce wallahi abin ya yi ƙarina ba na iya zuwa in roki Allah ya muku ya ce abin ku yi gaba ni da na yi addu'a aka halakar da duniya duk da ba laifi bai amma ya tsoron wannan abu shi ma zai ce ku je wajen Ibrahim alaihissalam shi ma a zojin Ibrahim alaihissalam shi ma su sai mai yabo kai ne Halilur Rahman kai ne masoyin Allah kaza ga halin da muke ciki Ibrahim ka roki ubangijinka ya mana ceto a ko wani sabi zai ce kai ni ai a yau Allah subhanahu wataala ya yi hushin da bai taɓa hushi ba inda wannan rana kuma ba zai yaba wani hushi ba inda wannan rana don haka wallahi ni da duk da ba ƙarya bace ba abin da ya hudu na magana matar shi da wacce ce na magana goma ka da gashi ya ce babban sai gashi ai wannan abu ne na da'awa amma zai wani abin ki tsoron ka a ce kamar ƙarya ce ya lahi akan mashi da ita ya ce shi ba zai iya ba ku je wajen Musa alaihi salam shi ma nan Musa alaihi salam za a dunguma a zojin mun wani abin zai wakana a hilin kiyama bayan tashin kiyama ayin tashin kiyama ba ko ya sabi ba kurin wuya ta wuya a wuri guda za a zo wajen nan Musa alaihi salam shi ma su ce kai ne mai Allah wanda Allah ya magana da kai annabin Allah manzon Allah da Allah ya magana da kai Musa alaihi salam kana ga halin da muke ciki ka roki Allah ubangijinka ya mana hisabi ko wasa matsayin shi zai mu anan wai nema ake ma ai hisabi kamar misali a duniya sai an kai ga wajen shari'a ko wani gidan wani ayin da an kyale ka ba ma komai ba kana nema a san matsayinka nema suka ce ka roki Allah mana hisabi san ko wasa matsayin shi shi ma Musa zai ce kai ni da na bige wani na kashe mutumin da ba a ce in kashe ba wani ta mukibin da kashe shi ma da kawar da ruru ce ba za a iya ba shi ma dai ya tura sa wajen Isa alaihi salam shi ma dai Isa ka uzurin shi karshe dai za a dunguma gaba ɗaya taron a je wajen karshen annabawa shugaban annabawa da manzanni Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za a zo gaba ɗaya da annabawa da sauran al'umma a zo a ce ya Muhammad kana ga halin da muke ciki kai ne manzon Allah shugaban shiga muku annabawa su mai yabo annabawa zai ana zauje annabawa sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha manzon zai ce ni nake da wannan matsayi na shafa'atul uzma na ceto mai girma annabi ce zan tashi yace in je in huwa da gaban al'arshi yace zan yi sujada Allah zai tusa mun wasu kalmomi na yabon shi yace wannan kalmomin har a yanzu bin san su ba sai kiyama ta tashi in ne sujada za a tusa mun kalmomi na ban Allah subhanahu wataala yace zan yabi Allah in yabi Allah yace ya Muhammad ishif qum irfa asak qum ishifa tashaffa tashi dakkar ya Muhammad ka riƙi ceto a baka kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama shine kadai zai tashi je tsaya ga Allah a bashi tan al'umma amma kowa sai saki wannan shine daga cewa shafa'atul uzma wanda Allah zai ba manzon sallallahu alaihi wasallama yau muna magana mu muke da manzo shugaba gaba daya kaga wannan ahirin kiyama kenan ko muzalla ce hatta shine horkun shiga gidan aljanna yake cewa fa'ati babal janna fa'astafti yace zan zo kiyama ta kare kowa kare shi yace ni zan zo kofar aljanna zan nema a bude kuma tamsal da bangosa za a ce wane ne mala'ika mai tsaron aljanna zai tambaya wane ne zai ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ce bika umirt Allah fita li ahadin qablak yace da man kai aka ban umarni ka an bude ma kowa wannan kofar ta aljanna kayin kai sai bude kofa manzo Allah ya shiga to kuma goye baya muna fata muna ciki ɗan wannan shine kaga an bar shi a can fata uzuma ce to mai girma a gidan shiga gidan aljanna ma shine farkon shiga gidan aljanna kuma bayan an shiga manzo Allah yake cewa a gidan aljanna akwai daraja kololuwa aljanna darajoji ne yace daraja mafi daukaka ni ne nake da ita ni ga tsamanin za a ba wannan daraja ita ce daraja ta rafiya wanda muke kira bayan kira sallah da ake yanta ɗan wa almuhim muna da manzo mahi gina mahi karanci to kai ka dauki alƙawari baka bauta ta ma kowa sai Allah kace Muhammadu Rasulullah Muhammadu shine dan sakon Allah dan haka ga mai wannan magana mai cika wannan magana ka cika alƙawarin ka ka bauta ta ma kowa sai Allah duk abinda ake na bauta ka kama kowa sai Allah haka kuma sako daga Allah kan wani ce maka Allah ce mai kaza Allah ya kaza sai ta hanyar shi wanda Allah ya ko na kuma kiyar kauli kace shine Rasulullah shine Muhammadu Rasulullah yan wannan shine babban alƙawarin da yake kan kowa mai neman tsira gobe kiyama yan wani muhim duk da cewa muna mun ba da dama ana iya kira a lambobi kamar haka wanda ya samu damar shigowa lamba ta irtal mai lamba 96 96 1 62 96 99 01 62 yawanci wannan shirye muke kai tsaye kenan mutum ina ike da kai tsaye samu insha Allah sabanin sauran kwanaki da ana sa karatu ne wannan kai tsaye insha Allah sai lamba ta move mai lamba 96 96 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 assalamu alaikum lafiya lo alhamdulillah ta daga ina ne to bismillah
dan kasuwa
to farashin mi
haka farashin
to na mu
dan na tambaya wanda ne kowa ya mutu farashin kuma
ne dan
kasuwa kuma na
eh
to na mu kan Allah sunan mu ce wa haɗin da ya farashi
eh
Ai kuma ina so da ba ta sana.
Radin jiha, radin jiha muke. Radin jiha kai tsaye. Radin jiha kamar radin jiha. To, muna magana ɗan uwa insha Allah kenan dai mutum yana iya kira kai tsaye a lambar da aka bada ta Airtel ko ta Move wanda insha Allah cikin lokacin da muke da shi za mu ɗauka insha Allah. daga nan zuwa ƙarshe shi din insha Allah. Eh wannan dan uwa iya tambaya ne akan cewa dan canji ne alama. Zai tambaye labarin farashin canji na naira nawa yake in aka hadi kuma shi ya ga yawa mai so cikin ɗan kasuwa ga da farashi yake kuma ya daura ribar shi akai. Yan uwa mas'ala ta canjin kuɗi wanda ba iri ɗaya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa izaqtalafa al-ajnas fabiyu kayfa shi'tu. In kalar kuɗi ya canza naira sefa naira dolar naira duka dai kuɗi ya san ba iri ɗaya bane ba. Yace ku saida yanda kuke so. Kenan ba a hana ba canji kuɗi da kuɗi in dai kuma ɗaya bane ba. Kuma kana ci riba ko nawa dai in aka amince ka saida ba kai lahi ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Lafiya lau alhamdulillah. Allah bai buƙatu alhamdulillah. Kenan wannan dan uwan hata dai kenan ya gane da sauran jama'a da yawa suka dauki korin cinikin canji bai ke a sai dai in kai riba a ciki. Amma dai kurin ka ci riba da sefa da naira dai aka amince ba lahi bane ba in dai kudin ba ɗaya bane ba babu iyaka kuma. Assalamu alaikum. Na'am. Bismillah. Kenan abinda dai ake so ka a yi yaudara kuma a yi gaskiya za mu ce kuma ya zamanto ka ban kuɗi nan ba kuɗi amma abinda za a gyara ba a ba da bashi a ci riba da bashi kuɗi ba ɗaya ba naira ta miliyan guda daga ba zan baka miliyan guda a wannan shine shari'a ba ta yadda ba da hidi ka ba ni in baka ko ka samu kuɗi masa a kwantinka kowa da kwan ko ka kwantinka a nan shi ma kamar zama hannu da hannu ne. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Haka ranka Allah barka da yau.
Barka alhamdulillah.
Ya kokari ya yi ma.
Alhamdulillah.
Sannan ku da kokari ya kama.
Daga ina?
Daga nan.
Sai bismillah.
Na da tambaya kamar mai isa tambaya da nake irin wanda ke da tarara ya ana fita wannan aiki da ke su kuma ya.
To na ji insha Allah. Dan uwa mai istikhara daya cikin sahabbai Jabir cikin Sahih al-Bukhari yana cewa manzon Allah ya karanta da mu istikhara yanda yake karanta da mu surat al-Qur'ani. Akwai istikhara ta shari'a. Assalamu alaikum. Lafiya lau alhamdulillah. Ta bismillah. Ta bismillah.
Allah wata ne kamar ya shiga bayan nan daki.
Eh.
Sai
kuma ya yi ba haka yadda kamar burgen gida kamar da fara shi samu. To, shi kenan. Kenan muna magana istihara ta shari'a. Jabir ta annabi iya koya mana istihara yadda yake kanta mana surat al-Qur'ani yadda yake koya mana. To, amma istihara ta shari'a wani bai ma ita. Sai dai a koya ma kai kai. Idan mutum ce mazan istikhara baka labari wannan zai maka duba ne dan duba ne kaman bokanci ne ba a yi istikhara wani maka hede kai kai. Assalamu alaikum. Na'am.
Barka da
yamma. Barka.
Daga nan fata nan.
Ta bismillah.
Wala ina tambaye a kan Allah bakan maganar maka da hannu.
Ha?
Dan da wajen sallah.
To.
Dan kuma dole ku jira hanya kira.
To shi kenan na gane. To muna magana a takaice mun yi da bayani na maganar istihara. Kenan istihara mutum zai zo ne ya yi sallah raka'a biyu kuma zai ba Allah subhanahu wa ta'ala zaɓi akan wani abu ne zaka yi na aure ko wani abu daban na bulaguro da abin da dai zaka yi kake neman samun katari a wajen Allah subhanahu wataala shine zaka yi istikhara wadda kana ba Allah zabi ne kan wannan abin da zaka yi in alkhairi ne Allah ya tabbatar da shi idan ba alkhairi bane ba Allah ya bata shi kuma ya kawo maka alherin duk inda yake shine ma'ana ta istikhara. a takeice kamar ina ga yan wado wanda yake aiki da abun WhatsApp muna da ita a abun link kenan ina iya aikowa ko da mun kare kenan a bashi ita a yanda ake yin ta ka karance ta yanda ake yin ta kenan wa a takeice tambaye ka dai a takeice istikhara ana yi amma kai zaka yi da kanka malami ko nawa ka bashi koya maka amma kai zaka yi wani bai ma ita wannan shine mutum magana ta gaskiya akan magana istikhara sai mai magana kan cewa in ka shiga ban aiki wata kai wutsari da bayan gari ina zaka fara in wa ko san tsabta dai a fara wanke wutsari ta kun aicin amma a shar'ance kurin abinda ake nema dai kurin duk yanda ka tsarkake wannan wurin guda biyu in dai ka tsarkake su shikenan tsarki yayi eh in dai ka tsarkake kasa da sama ko ina da wurin kashin da wurin tsari shikenan wannan ko ina din da ka wanke kurin yayi gaskiya babu sharadin ka har kaza babu sharadi bane amma kai an san dai a fara da tsari wannan abin tsabta sauransu sai mai magana kan sallah ta dora dama kan hagu da ya tambaya ɗan wannan mas'ala ce wanda ba ta da wani rigima a shar'ance a wurin addini domin ma a duniyar wannan kaf babu wani littafi bayan qur'ani kamar sahih al-bukhari duk duniya ta addini ko naka tambaya ko a waya ko a ina wani littafi ne mai inganci a saman ƙasa kamar sahih al-bukhari kamar bayan qur'ani shin sahih al-bukhari mai bi mashi sahih muslim wa'annan guda bi bayan su akwai da tawayin sunna sunan abi daud tirmizi nasai ibn majah wanda su a duniyar nan ta addini kaf babu da tawayin kamar su sune a gaba aka cewa tawayin shidda kutubu sitta to wannan idan ka dauko su gaba da kaf tun daga farkon su bukhari muslim abu daud tirmizi nasai ibn majah duk wannan kowanne babu na musamman yake a cikin shi na dora dama kan hagu lafazi daban-daban nace annabi sallallahu alaihi wasallama yace mu jama'al annaba gaba daya amana umarni dora dama kan hagu kuma da magana cewa ya cikin sunna ta magana annaba dora dama kan hagu kuma haka sahabbai gaba labarin sallar da yake iya dora dama kan hagu wannan abu ne ba wani rigima ko sabani kan shi wajen malamai na addini sai zamu ce malikiya duk duniya imam malik ba shi da littafi kamar wata ta imam malik duk duniya babu littafi kamar wata ta imam malik to litta malik mahi girma wanda aka sani a duniya motsa ce an ga dauko motsa babu na musamman yayi babu wanda yadin idan ma alkhura fi sala babu dora hannu kadai kadai a cikin sallah imam malik kanshi kuma ka hadda sai kan wannan kenan haka wannan magana dora dama kan hagu mas'ala ce mai sauki a bangaren addini bangaren abin da yake na hujja a rubuce ba hira ta mazani haka daban ba wannan shine kwarin magana ka hagu sai magana ta durkusawa zuwa sallah in ka zo sujada daga wata kafa ina zaka fara zuwa guyoyi zaka kai kai ko hannuwa wannan shine assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullah
to barka a ramma yani ya aiki
alhamdulillah daga ina
masha Allah yi sunne ne a rede da saboda ga nan rabbul naka
to bismillah sun
malai ina tambaya akan mama ne
to wata da guyoyi zai fara zuwa ko kafahuwa wannan dan uwa iya magana wata ishara wata ruwaya ta Wa'id ibn Hujr hadisi Abu Huraira mai cewa fala yabruk ahadukum kama yabrukul ba'ir wala da'i qabla rukbatayn wannan nasan hadisin haka ya tabbata wannan sai an juya shi gaskiya magana abinda yake zuwa wajen sujada zuwa da hannuwa kan guyoyi da yace kakkai gurwanin raƙumi to nan mutane su ɗauka kenan tun da raƙumi gwiwa ce yake kaiwa kenan kai kakkai biyo kakkai hannuwa kai shi raƙumi ya kai hannuwa ne kakkai yin nashi to ba haka bane ba kamar Albani yake bar bayanin a cikin lugha ta Larabci wannan da kake ga raƙumi na gaban wannan shi nan ba hannun shi bane gwiwa ce gwiwa raƙumi a gaba take ba irin taka bace ba dan haka a takeice dai bayanin kai tsawo da yawa kurin zuwa da in za ka yi sujada ku zaki sujada hara kai hannuwa kayin guiwa shine magana mafi inganci ba wani kuma tawili kanta an wannan kai mai tawili akwai ruwaya cikin sahih bukhari hadisin abdullahi ibn umar cewa yana zuwa da hannuwa kayin guiwa haka cikin sahih ibn khuzaima hadisin ibn umar ya tabbata manzo Allah kanshi yana kai hannuwa kayin guiwa shi magana mafi inganci akai hannuwa kayin guiwa assalamu alaikum kenan zuwa da hannuwa kayan guwa shi yayi ko dan gaskiyar magana dai akwai masu ganin wancan amma shi ne yayi sai mai magana taimama in kana da rishin tsarki ai da mun taimama ko da janaba an dai ba ruwa kullun za a yi taimama a yi sallah kafin a samu ruwa kullun assalamu alaikum assalamu alaikum kenan ko da janaba ko da najasa a jikinka lokacin sallah yayi babu ruwan wankewa sallah ba a baranta za a yi niyyar taimama a buga hannu ta yin hannu guda biyu saman kasa a shaye huska gaba daya da hannu a bakin wuyan hannu shikenan sai a sallah kuma daga baya an samu ruwa sai a yi wanka a yi sallah ta gaba wanda aka yi ba a sake ta wannan shine magana akan mas'ala ta mai tambaya kan taimama washi kuma wannan magana zuwa sallah mai magana da durkuso zuwa ake da hannu ka hinguwa shi inganci Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To mun ce duk da matsala ta da yazo amma muna da layi biyu ne duk wanda dai mutum sama ne ya shigowa muna da layi na Airtel muna da na Move. Na Airtel shine 96 99 0 62 kenan 96 99 01 62 na Airtel kenan sai na Move 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 wannan su lamu za a yi kira wanda muna cikin shirin insha Allah kuma mun yi bayani an wa koda da yake muna matsala ta shiga nan abin layin iya da matsala to koda baka samu shiga ba koda daga baya ne tunda lambar ta wace mutum bai samu shigowa ba a lokacin da ake shiri kene na iya kira daga baya akan tambaya da yake da ita muna fatar dai zai kikkiawan shurare kuma wanda zai yi kira ya rinka kawo da radio a lokacin kira dan in ka kawo da radio kai ka ji mu za mu ji amma in baka na jin radio kuma ka sa waya ana samun matsala ta rashin jin abin da kake faɗi Allah mana mutuka kan daidai kuma kwalkwal da gafarta mana amma muna maganar cewa asali na maganar can cikin bayanin maganar sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam chai sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah kenan kai musulmi manzon da Allah ya aika maka kuma wannan manzo da Allah ya aika wanda Allah ya ba labari can muna bayani akan magana ta aqida Allah subhanahu wataala da yayi mu dan bauta mishi bai bar mu kara zuba ba kowa yayi abin da ya ga dama abin da ya mai dadi yayi a Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut Allah ya ce mun aiko ma dukkan al'umma da manzo kuma da manzo ya musu umarni cewa su bauta ta ma Allah ya kira bai ya san musu sako na Allah Allah ya ce ku kadaita Allah da ibada kuma wanda sun ci tagut kenan tunda mun imani da manzo da Allah ya aiko he mai aiki da abin da ya karantar da mu sallah ita ce kuma babban jigo a cikin ibada da ake yi ta yau da kullun sallah ce jigon ibada duk wata ibada ta aiki amaliyan sallah ce gaba me yan uwa za mu gano muhimmancin sallah me ta yanda yace ayi saboda gobe kiyama manzana bada labari sallah za a fara kawowa a cikin aikin bayi abinciki aikin da kai gaba daya kai ji haji kai sadaka kai zakka kai kaza duka za a dauko aikin sai an dibi sallah an aka binciki sallar ka cewa komai daidai ne ka bada komai kan kaida to kon lokacin nan za a dauko sauran ibadarka wani haji ne wani azumi ne wani zakani sai bayan sallah ta yi kyau ne idan aka zo bincike da horo ko ma sallarka ba ta da kyau salla ce bige bige dan uwa salla bige bige ba salla bace kodan kai wahala ne dan matsala yana rayu sallallahu alaihi wasallam iya zaman da sahabbai wani sahabi ya zo annabi iya cikin masallaci a zamane yaje bubbuga annabi a kallon shi ya bubbuga gabgabgab ya kare ya zo ta assalamu alayka ya rasulullah annabi ya sallallahu annabi ya ce mishi irji fa salli fa innaka lam tusalli yace ba koma kai salla har yanzu baka yi salla ba wannan ba Allah ya koma ya sake bubbuga ta ya dawo yau annabi sallallahu alaihi wasallam yace koma kai salla har yanzu baka yi salla ba yace su uku yace ya rasulullah la usna gairu haza wannan bakin iyawa ta ce ne kaga anan uwa menene annabi ya karanta da shi yanda ake salla cikin nutsuwa da sauransu to kaga anan salla ce amma annabi ta bi salla ba har yanzu dan haka in wa wajibi ne mutum ya koyi salla ya ake salla lazim ne mutum ya sanya neman kudi ya nemi abinci ya nemi kaza amma ba a san neman gyaran ibada shi kuma wajibi ne Allah ka danka bauta mishi wani sahabi zana yana zamne sahabbai annabi yana irin wannan salla sai annabi ya ce masa kun ga wannan bawan Allah law mata hadha mata ana gari mata bi kasam wannan bawan Allah inda ya mutu a irin halali hazi a wannan hali irin wannan salla yace ya mutu akan wannan addini ne ba na ba ba ban kasam ba kaga anan salla ce amma ba inda aka ce ba annabi ce ba kan hanyar shi ke ba naka yan wa ta kace mu yi kokarin kulawa da salla da neman sanin salla a aikace wani Huzaifa cikin sahabbai wani ya samu Huzaifa yake ce mai Huzaifa Huzaifa ga iya salla yace bawan Allah tun shi kake salla irin wannan salla yace shekara ta 40 yana salla Huzaifa yake ce ai bawan Allah ka shekara 40 ba ka da salla kuwa subhanallah yan kudi shekara 40 me ba salla ba yake yanda aka ce ai daga yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da musalla mu tsaya mu yi ta yanda aka ce ai ba na ga nayi ba kai ka koye ta dan wa almuhimmu dai na jaddada muku cewa shirin namu dai kai tsaye ne kenan mai kira na kira a lambobin da aka bada ko na Airtel ko na Move insha Allah kahin lokacin namu ya kare lambobi ne kenan guda biyu aka bada na Airtel masu lamba 96 99 01 62 kenan 96 99 01 61 haka lamba ta Move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 assalamu alaikum kuma yan uwa mutun kai mamaki iyawa kai ganin a wannan yan kwanaki mai matsala ta rezo ko da yake shiga dai iyawa dai kin shiga ce amma lamba su ne ko da ka je ki shiga daga baya mai bayani ko da daga baya ka samu damar layin ya shiga yake kira gaba amma dai yanzu ana kira kai tsaye a lokacin da muke shirye insha Allah in Allah sa ke yin tashigo sai a bada amsa abin da aka sani insha Allah kuma muna magana cewa addini da magana sallah kenan gobe kiyama a cikin ayyuka da muke yi ita za a fara bincike mutun ya tsaya ya koye ta da kyau dama in wa bayan tauhidi ba abin da ya sauri Allah sallah wannan bangaren na aqida bangaren aqida ne sai ku ga tun farko mai litayin akadari iya magana a wani majibu al-mukallaf tasawi imani farkon abin da ke wajibi kan abin da ke wanda an dora mai shara zamu ce ba da gido wannan shara ta haushi gyara imani shine jigo bayan kalmar tauhidi ta tabbata ka zama musulmi ka kade ta Allah da ibada ka yarda Muhammad shine manzon Allah to yanzu bangaren ibada sallah ce harko ce ta idan manzon ya aika sahabbai idan ya aika sahabbai wajen kira na da'awa yana ce musu farkon abin za ku kira mutane tauhidi kalmar la ilaha illallah assalamu alaikum to cire yau ne ke abin kenan in yake sahabbai sai ce musu harakon abin za ku kira mutane ku kira su zuwa ga sharatu la ilaha illallah assalamu alaikum
wa alaikum assalam
na'am
umun lafiya
lafiya lau alhamdulillah
barka arama
na'am
ya kwana
alhamdulillah daga ina
daga dar
ta bismillah
muna fara
ta to Allah biya bukatun mu daga alkhairi ba daya
amiya Allah
muna bukatun alhamdulillah
muna jin dadin shirin
sa Allah taimake mu da aiki Allah taimake mu
amin
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am. Kenan muna fatar cewa dai Assalamu alaikum. Mutsara ce ta ne zuwa ya haƙuri kun haka abin da ya samu inda ya samu cewa shi kenan. Kenan dai muna fatar a lokacin mutum zai kira ko ya kokarin kashe radio ya kira ya ji magana shi a cikin wayar shi. Insha Allah za mu dauki abin da Allah ya sa ya shigo wanda kun bai shigo ba. Sai haƙuri daga baya dai yana iya ɗauka ko daga baya ne illa cewa muna da akwai matsala ce ta abu da ya zo kin. Muna fatar dai Allah ya sa abin ya gyaru. Kuma wanda dai ya kira insha Allah in kai kiran Ethelok samu ba sai ka jarraba komo bikin a cikin bidiyon samu wata dandamalin layin duka bidiyon akwai matsala gaba daya. Allah ya sa a gyara. Kenan dai muna maganar ɓangaren ibada an je kiyama sallah ka za a fara bincike. Idan ka zo filin kiyama da sallah ba daidai ba buge-buge ka gani manzo Allah a gaban shi an yi sallah ya ce wanda ya sallah ba daidai buge-buge ya ce ba kai sallah ba. Kaga haka shi Huzaifa wannan sahabi ya ga wani iya sallah buge-buge ya ce bawan Allah shiga da kana sallah shiga ta 40 ina sallah ya ce ka shiga da muka da sallah. Kaga wannan mutumin asara ce mutum zai shiga nawa iya sallah kuma a ce bai sallah menene bai yi tabayin da aka ce. Dan haka muna magana akan yanda aka ce a sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam kaman da wani wani ke tambaya magana dora da makan hagum yayi sallah yace dukkan annabawa ma sallah suke nan sai dora da makan hagum kuma magana ta zuwa da guyuwa kaga tunda nasu ya tabbata abinda yayi in zaka je sujada ka fara zuwa da hannunka guda biyu in sun kai kasa kuma sai ka kawo guyuwa wannan shine abinda yayi wanda kaga wani ya hakan sabanin abinda ko ruwayi marasa inganci suka kawo magana zuwa da guyuwa kuma gaskiya akwai wahala ma bali mutum in ya kon biyu zuwa da guyuwa garab akwai wahala ma kuma daga shi abin da ya tabbata a sunnar zuwa da hannuwa shine yahi zama garanti. Yau muna magana cewa da kai yarda Muhammadu Rasulullah kenan ga wanda Allah ya aiko duk abin da za a yi shine jikadan Allah zuwa ga duniya tun aiko shi har tashin kiyama yanda ya hudi haka za a yi kenan duk abin da Allah ke so shi ya gayawa kenan baka da naka balle kuma Allah da ya mu dan ibada bai bar mu kun karazo ba kowa yaje abin da yake so ya bauta mu Allah da abin da ya ga dama ya shirya abin da ya ga dama ya tsara abin da ya ga dama a zaka bauta ta mu Allah yanda shi Allah ya tsara yanda annabin shi kai yanda annabin shi ya ga maka. Assalamu alaikum. Na'am. Lafiya lau alhamdulillah. Na'am. Daga ina ne amma daga ina ne?
Daga zantar.
To, kai ka kama radio ka shirya ka shirya insha Allah. Dan wani iya maganar mas'alar masabuki mutum ya zo masallaci liman ya yi raka'a biyu na farko sauran ya sa biyu na ƙarshe. Dan wannan mas'ala ce ake cewa khilafiya mai sabani tsakanin malamai magabata akwai masu ganin kaman fikin malikiya idan ka samu isharar ka a biyu to zaka ramo ne yaka kawo ka tashi ka kawo fatiha da sura a bayyane raka'a ta uku kai sujada guda biyu kai ruku'i kai sujada guda biyu ka tashi ka kawo raka'a ta biyu ita ma fatiha da sura a bayyane wannan abin da ke malikiya amma mazhabatul jamhur mahiyau magabata hatta a cikin akwai sahabbai irin Umar ibn Khattab da Abdullah ibn Umar su suna kan cikowa da abin da ka samu da liman shine farkon sallaka ma'ana ka samu ishara ka a biyu ko da su na ƙarshe ne a wajen liman kai naka su na huku kenan akan wannan sai ka tashi ka kawo fatiha a raka'a ta uku a boye kai ruku'i kai sujada guda biyu ka taso ka sake kawo fatiha kadai a boye kuma ka je kai sujada raka'a ka ta hudu kai sujada guda biyu kai ta kai salama sallaka ta cika kaga a wannan babu sura a cikin su to wannan kaifiya guda biyu don da mutum ya ba a ta bai sallah amma wanda yayi mazhabat jamhur mahiyau malamai kuma a ce akwai sahabbai irin su Umar ibn Khattab kenan shine yayi ka kawo fatiha kadai a raka'a ta karshe kuma a boye su yayi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na, bismillah. Bismillah.
Kuma ka ga wani magana kuma.
Kai magana. To, kaman ya kira kuma ina ta hira da mu. kenan wannan abu kafiya biyu duk wanda mutum ba ta bai sallah amma wanne ne yahi ana ga wannan a wajen mahiyyan malamai jamhur na cewa akwai sahabi Umar ibn Khattab akwai Abdullah ibn Umar wannan suna kan cewa zaka ciko ne zaka kawo abin da ya saura me ya saura in ka samu raka an kai raka biyu ta sallar isha me bi a baya fatiha kade kuma ya raka biyu wannan shine magana mai ƙarfi kan magana gaskiya magana amma wanda wajen ba ta bai sallah sai dai wanne ne yahi shine wannan uwa ta kace muna fata dan wake da ya fahimci bayanin da aka yi kan musabbi haka misali ka samu garbar raka'a daya akan wannan magana akan fiqin malikiya ka samu garbar raka'a daya sun ce ramawa zai haka ka fatiha da sura a bayane ka zamana ka yi tahiyya kuma ka tashi ka ka saki kawo fatiha da sura a bayane to kan kai rukuyi kai sujud guda biyu kai tahiyya kai salama wannan asabata malikiya amma a wancan magana ta Umar ta jamhur zaka kawo fatiha da sura kai ta iya ka tashi ka fatiha kadai aboyi shine kuma ya karhi ana fata da yan uwa ai hakuri haka abin line ne ba da suna kira abin bai shiga ko iya cirewa line ne haka kenan wannan shine bangaren yanda zai gyara sallar shi wanda yazo ya samu liman amma dai muna ƙara bayani dai na muhimmancin bangaren ibada bayan tauhidi gyara sallah karatun sallah ka tambaya akalla kai zamna gaban malami ba dan wani zai ce yanzu yoshi zai karatun a ba ta caya ko ya karatu ya go karantawa wannan akwai bata lokaci zai ki lokaci mai tsawo amma Allah ya sa yanzu ka falka ka fa'inci sallarka akwai matsala babu gyara ko dan ba koye ta ba kun kaga ana yi ne sai ka sa malamin da ka amince malami cikakke wanda zai koya maka addini to ya siffanta ma sallar a aikace yanda zaka yi ka dan rage ta wannan ka samu dan rage abin zaka rage insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam
malam muna da
lafiya ro alhamdulillah
dan baya ki ne
to daga ina bismillah
daga
ina
din
nai to bismillah
wai tsawar raka'a ta wajen da asar a masallaci ta ki ko a gida a wajen kaya
duka duka nafila a gida ta hilada shi magana ɗin kenan duka nafila kowace ma yinta a gida shi ya hilada kana iya a masallaci amma a gida shi ya hilada duka nafila wannan shi ne magana ka'ida zamnanna sananna kan nafila yau muna maganar cewa bangaren ibadar bangaren muhimmancin sallah ga hanyoyi na koyon sallah a yanzu ga malamin alhamdulillah wuri daban-daban assalamu alaikum assalamu alaikum ga malamai daban-daban ka sa malami ka zamana ya karantar da kai in kuma Allah sa irin dan zamani ne iya da irin masu aiki da hannun sadarwa ko WhatsApp sauransu muna da mun yi sallah aikace yana mutum zai samu abu da yawa dai na dan karuwa yanda ake sallah aikace muna da dan video wanda yake aiki da WhatsApp yana iya aikowa daga baya a wannan lambar da nake bada ta Airtel lamba ta yar tare tana aiki da WhatsApp kenan ana iya aika wa mutum wanda zai iya bude WhatsApp ya shurara ya gani ya shurara yana gani yana ji yanda ake sallah aikace a lambar wannan ta yar tare inda ka bugo ka hike magana kana buƙatar sallah siffa sallah aikace insha Allah za a aika maka ita shine lambar zan take mai mata lambar da ita ita ce ta yar tare gande da nake badawa an ka bugo a lamba 96 99 0162 kenan 96 99 0162 yaka aiko ta hanyar WhatsApp yaka ce kana son a baka a aika maka siffar sallah aika ce insha Allah assalamu alaikum na'am yan wani haguri haka line ne haka abin kwana biyu haka ne a takaice dai kenan wannan na'am assalamu alaikum assalamu alaikum to an kira ake shiri kenan wanda Allah ya samu kenan aikowa ba yanzu ba kai tsaye dai kenan dan mun san za ku matsala layi koda mutum ya aiko sai dai Allah ya sa an line ya gyaru dan yanzu iya da wahalar ma aikin yaka aika ma yake zuwa ganin line nasu kwana biyu ya cikin matsala kenan dai amma insha Allah mutum ya bari lokacin da ya san kenan rezo ya gyaru hanyar sadarwa tana zuwa sai ka aiko ka ce aika maka safa sallah aika ce insha Allah za aika maka bakin gurgudu na yanda za a yi ka gyara sallaka har ma bayan na maganar safa sallah aika ce mun yi na gyaran sallah wani misali ba'adi qabli yanda mutum ya samu matsalar sallah wajen ba'adi ne ko qabli ce zai yi duk wannan bayanai insha Allah muna da su aika ce kuma da mutum zai kalla ya shurara ya dan gyara wasu abu duk da bai yarda da kai gaba dai amma zai gyara abu da wani kwarkwaran sallah duk wannan Allah ya sa an samu kenan hanyoyi na sadarwa sun gyaru mutum zai yi aikawa ko daga baya ne na ce muku yanzu mutum ko ya koya da wahala kuna gani din da ana kira kuma lamba sai ta cire mutum yana iya so shigo bai so shigo dan layin nasu ba shi da kyau muna fata Allah ya sa su gyara mu dai babban jin hankalin yan uwa mu sani dai jigo na samun tsira duniya da lahira shin tauhidi shine jigo komai lokacin da ka samu tauhidi to kuma lokacin da ka dora sauran ibada akan shi assalamu alaikum lafiya alhamdulillah assalamu sabna lani ba shi kai magana da
ba kare mu sakan sallah kiyamale ne
to
Assalamu
alaikum. Kashe radio. Ka gane? Ana hudi. Ka kashe radio. To. Wannan mai ta iya tambaya akan qiyamul layl. Daga karanta lamta kai zuwa nas wani ya ce fatiha mata in wa magane in dai an karanta fatiha sallah ta samu to amma matsalar dokan cewa lamta kai zuwa nas kai yake kiyamun dai shine matsala ba annabi kai dai ba bakin gwalgwadan ladanka gwalgwadan karatunka zan misali wanda ya karanta fatiha misali ya karanta sura min tsau wanda ta yi sura uku mata lantar zuwa nasan kudu kaga babu gaba ka zuwa daya duk wanda ya yi ka yawan karatu ya yi ka yawan lada amma idan ka yi sallah ta yi ba matsala ko daya a ce sallah ba ta yi ba karanta daga lantar zuwa nasan karanta ka yi sallah ka ta yi amma ladan bai zauwa daya ga wanda ya yi dogon karatu sama da naka kuma kullum mu gane shi da marar ibada ana so ka yi dai yanda aka ce mutuka annabi ya karantar da al'umma in dai an samu fatiha balle a nafila yan uwa in dai fatiha ta zama da kyau sallah ta samu Allah ta zuwa nasa kai iya wani ma araka da ya karanta Allah ta zuwa nasa gaba dai kana iya karanta masa duka sura 10 gaba dai araka daya daidai kai baka matsala ba kuma in kai sura 1 ma ta yi ko fatiha ka iya kai sallah ta yi wa illa muna magana lada ne yake bambanta gwalgwadan ladanka gwalgwadan tsayuwarka ko yawan karatunka a sallah wannan shine kenan ta rage ga mutum abinda zai abinda zai za a bashi lada kenan muna fatar ka da shi don akwai bai iyawa in ka ce dogo sura bai iyawa kenan sai kanana amma da mu sani cewa in ka iya dogo sallah dogo karatun kai dogon karatun shine hi duk da cewa wani zai iya gama ya duka karanta iya ba kan shi wahala wajen dukan qur'ani iya budewa a ka karanta abinda ka iya na sura faqad ma tasallu na qur'an Allah ce fukuru mata sir minu ka karanta bakin abin da ya sauka gare ka don ka dauko qur'ani kana ba annabi ya halitta ma kai ta maimaita sura guda ka ji matsayi misali kai awa guda kana karanta sura guda annabi manzo ya rayi da sura da aya daya ma haka kenan ba matsala ko ne kai abin da ka iya kura assalamu alaikum na'am barka alhamdulillah daga ina ya da sana da suke da gare ka saboda kana lafiya ko
Ta
shi abin wala.
To, akwai wayan su malaman ɗankukari suna tazara.
Eh.
Ma ku yi ɗan ya bukari ko ne da ku yi ba, daga ne sun tada sun tashi ne ne wannan shi kuma.
To, wannan sakaki ne a masa nasiha gaskiyar magana. Ya kamata su bar ma muskan tahiya gaskiya. Ya, masa nasiha cikin hikima a masa nasiha.
Gaskiya.
Haka suke da yawa wani iya suna bukatar nasiha gaskiya musu nasiha gaskiya to insha Allah ana cikin yawa za insha Allah Allah tafike mu insha Allah za a yi insha
Allah kitace jigon
ko haka ne sallah ko sai jigon ba sallah nan ma duk
abun jigon addini ba
wallahi ta ta jigon
addini ba cika ba ta ta ga
tabbasa kin dogare haka yake
kware ba ba da kanka tana cewa wannan ma wani shaf shaf wani
wani tana sama wannan gida Allah shaidu ayyuhala kaga wahala ce ba kai sabiya ce ba sallah ba ce kai Allah shirye da mu
ta sakin dogare
Allah ke Allah taimaka to assalamu alaikum to in wannan ga sai Allah kai mu satun sun insha Allah kenan masu sauran tambaya ko na abu yace kai lamba ta kuma Allah kai mu ranar ta insha Allah a wannan lokaci kare da zamu to insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين